Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna dauke da wani rahoto ne na musamman game da wata zanga zanga da mutane masu bukata ta musamman suka yi a nan cikin birnin Washington DC, kusa ma nan da ofishin mu, wato daura da majalisar dattijai da kuma ƴan majalisu. Wato wasu masu rajin kare ƴanci na mutane masu bukata ta musamman kenan, wanda ake kira da ADAPT community, wanda su ne suka fito da wannan zanga zanga domin nuna wani bakin cikin abin da yake faruwa da suka ce a nan cikin Amurka, wanda suka bayyana cewa kowace rana a nan cikin Amurka akwai wata cibiya wadda take azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyoyi daban-daban, wanda kuma take magana ita wannan kungiya da cewa dole ne sai an kwatan musu ƴancin su, an ba su haƙƙokin su, ma'ana an kare musu martabar su, wanda kuma wannan kungiya har biyan su kuɗi ake yi domin su wannan aiki. Saka ce sunan kungiyar The Judge Rutenberg Center, wato wata cibiya ce ta lura da mutanen da suke da bukata ta musamman, wanda kuma sun nuna cewa wannan kungiya tana amfani da hanyoyi na azabtarwa ko kuma muzantawa wajen ganin cewa ta ladabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman, wanda suka ce har wannan kungiya takan yi amfani da abubuwan da ke amfani da lantarki wajen dadanawa mutum domin ta jashi ko kuma yi wani bayani, wanda ake dadarawa mutum domin me in ya samu ta jashi wannan wutar dole zai yi bayani ko kuma yayi wani abin da ake so, wanda wannan abubuwa na wutar lantarki suka nuna cewa yafi karfin dan wani dan guntun kulki ne wuta da ƴan sanda suke amfani da shi, wanda shi ma kamar lantarki ne, wanda in aka dodara mutum sai jikin sa ya mutu sai a samu hankwa ko kuma a daure shi ko kuma a murkushe shi a tafi da shi. To suka ce wannan wutar da ake amfani da ita akan mutanen da suke da bukata ta musamman tafi azabtarwa fiye da wannan abun, domin tafi shi karfin wutar lantarki a jikin sa. Wannan tasa suka ce kuma ɗaya daga cikin wanda yasa wai ake wannan abubuwa da suka bayyana shine ganin cewa misali kila wanda ka san shin yana da dan damuwar da za a ce zauna ba zai zauna ba kila ko taurin kai ko wani abu makamancin haka, za a ce zauna sai a amfani da wannan a sa shi dole ya zauna ko kuma a sa shi wani abu dai da ba shi ya niyya yayi ba, wanda suka ce har biyan ma'aikatar ake domin ganin cewa sun yi wannan aiki na azabtar da mutanen da suke da bukata ta musamman. To abinda kungiya take magana shine wayannan mutane masu bukata ta musamman mutane ne kamar kowa, idan wani laifi suka yi ya kamata a kai su ga ban kuliya manta saba ne su ma a yi musu hukunci, a yanke musu kamar yadda ake yanke kowa, wanda za a kai prison, akai wanda za a kai gidan horarwa, akai wanda za a ba wa wani horo a bashi, duk irin wannan maganar da suke kenan. Akwai wata yar majalisa wadda tace ita ma fata taba cin karo da wannan abu mai muni ko kuma na azabtarwa, sunanta Jennifer Musamba, wanda tace da kyar ta kai labari akan wannan al'amari, tace abin kamar dafa maciji ke in aka sa ma zaka ji kamar kunama ta harbe ka ko kuma maciji ya sare ka, domin zaka ji ya shiga jikinka cikin radadi da zafi, wanda kuma wani lokaci sai ka ji ka kame saboda tsabar yanda ya ji ka a jikinka saboda lantarki ce a jikinsa, sannan kuma yana haifar da kuna a jikin fatan mutum ko kuma ya daye ta. Wannan duk irin kadan daga cikin abubuwan da suka ce suna fuskanta kenan. Sun bayyana cewa ko majalisar dinkin duniya da kuma ma'aikatar shari'a ta Amurka da kuma jihar Massachusetts sai da suka yi magana akan wa'annan kungiya ko kuma wannan cibiya ta JRC, wato kamar yadda muka ce The Judge Rutenberg Center, wanda kuma tun tunawa suke wannan magana ba wai yau suka fara ba, tun a 1971 to akalla kenan shekaru 47 kenan. Duk kuma wannan hukumomi sun yi magana ne gan kan wannan kungiya wadda suka nuna cewa suna amfani da karfin tsiya da kuma azabtarwa da wulakantar da mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar amfani da abubuwan da suka shafi kimiya domin tabbatar da cewa sun samu abin da suke son su tatsa a jikin wayannan mutane. To wannan abu ne da na bayyana muku yasa wannan mutane masu kokarin fafutukar kwatar ƴancin na kasassu ta ADAPT suka yi kokarin ganin cewa sun yi zanga-zangar da za ta bayyana bakin cikin su domin ganin an magance abin da yake faruwa din ko kuma dade yana faruwa. Abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad ta halarci wannan waje na taro ko kuma zanga-zangar da mutanen masu bukata ta musamman suka yi, ga yadda ta ba mu rahoton.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, suna na Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC. Muna nan tare da nakasassu suna zanga-zanga akan wasu abubuwan da suke nema gwamnati
What's your name?
My name is Priya Pernah.
Priya Pernah.
Yes.
Okay. So what are you here today for?
Yeah, so ADAP is here right now in front of the Health and Human Services demanding that Secretary Azar, essentially releases out of pre-written regulations. They're finalized in 2016. They're ready to go. All it needs is a signature from Commissioner Gottlieb of the Food and Drug Administration. We need these regulations. That's why we're here. These regulations would ban the use of electro skin shock at the Judge Rottenberg Center. So we are essentially torturing disabled Americans in Massachusetts. We don't allow this type of behavior to prisoners that we capture. We don't allow this type of behavior to any other population but disabled people.
Okay. So, a taƙaice tana cewa suna neman gwamnati ta sanya wata doka na a daina cin zarafinsu kuma a daina wato kuntata musu musamman na ƙasassun da ake neman wato tsayar da su ko kuma daidaita halayensu waje ɗaya suna neman irin abin da ake amfani da shi na a tozarta musu a ji musu ciwo da sauransu suna neman a sanya doka ko kuma dokar ta fara aiki kan a daina wannan abubuwa saboda ba kowa ake wa ba ba a yi wa kowa wato ba a yi wa kowane ɗan adam illa na ƙasassu saboda suna neman ƴancinsu na a daina wannan tozartawar na a daina wannan cin zarafin nasu.
Hi, what's your name?
My name is Allison Dunn.
Okay, Allison and
Mike.
Mike. So, and how long has this been going on?
2 years. And the Trump administration and the Obama administration has let the torture of disabled people in Camp Massachusetts to Judge Rottenberg continue to go on.
And I see you are very emotional about this. How does this make you all feel?
I mean, those are our sisters and brothers, so we're out here fighting not only for their freedom, but for their lives.
Hmm. Okay, Mr. Mike, do you have something to add on?
Yeah, just that this has been going on since 1974.
A takaice, Allison da Mike suna cewa suna son wannan doka da suka saka a sanya ya fara aiki kamar dai yadda sauran mutane suke faɗi kan cewa ana tozarta musu ana cin zarafinsu. Idan kuna sauraron mu za ku ji wasu ƙararraki wannan ƙarar mutane ne waɗanda ake tozartawa waɗanda ake ɗaure da su ake tozarta musu ƙarar yadda abin yake musu ciwo ne kamar yadda kuke ji yanzu. A takaice abinda suke cewa suna son Sakatare Azar wanda yake kula da hukumar ma'aikatan lafiya da ya tabbatar cewa dokar nan tana aiki kuma an daina cin zarafin na ƙasassu kuma mutanen su dawo cikin al'umma yadda suke cikin al'umma cewa su ƴan uwansu ne kuma ba za su bar su takayyara ba. Daga nan birnin Washington DC sunana Hafsat Maina Muhammad, sashen Hausa na muryar Amurka.
Ni dai tsoro na Allah sarki kallan tsoro na lamin mugunta
ku gargade mai
gina da lamin mugunta
ku gargade mai gina da lamin mugunta
kai dai mai gina da lamin mugunta to ka gina dai dai kaurinka wata kila fa kai ka fada mu gargade mai gina da
Mugargade mai
gina da lamin mugunta
Mugargade mai gina da lamin mugunta
Kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da lamin mugunta
Mugargade mai gina da lamin
mugunta Kai yan uwa mu sa alheri zuciyan mu ta imana da amma fa mu bar gina da lamin mugunta
Mugargade mai gina da lamin
gamashi mai gina da lamin mugunta ya tafi nan
duka madadin Hafsat Maina Muhammad. A nan shirin na kasa ba kasawa bai kammala sai wani makon in Allah ya kai mu za mu sake dawa dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda suka taimaka ma shirin ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.
Na kasa ba za ta zama kasawa ba.